sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je ta duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Magoya bayan tsohon dan takarar shugabancin Najeriya da ake tsare da shi, Omoyele Sowore, sun yi zanga-zanga a wata kotu a Abuja inda ake sauraren shari'ar sa. An kama Sowore da wasu ƴan fafutuka guda hudu ne a jajibirin shiga sabuwar shekara a wurin wani gangamin juyin juya hali a Abuja na neman mulkin kwarai. Hukumomin sun tuhume shi da shirya taron da ya saba wa doka da kuma haɗin baki wurin aikata laifi. Sama da masu zanga-zanga 70 da ke cikin fushi a jiya Juma'a ne suka yi ta ihu a wata ƙaramin kotun Abuja, suna kira da a saki Omoyele Sowore nan da nan. A farkon wannan mako, wani alƙali da ke shari'ar ya hana ba da belin da Sowore ya buƙaci. Sai dai 'yan sanda ba su zo da mutanen da ake tsare da su a jiya Juma'a ba, kana kotun ta ɗage zamanta. Jagoran masu zanga-zangar Kulle Ajayi da yake yadda a kama shi a sababin da aka kai a ranar jajibirin sabuwar shekaran ya ce za su ci gaba da yin zanga-zangar. Ya kara da cewa idan ba a sake shi ba, to fa za su ci gaba da daukan mataki, kuma hakan ya sa suka je kotun domin yin zanga-zangar. Yayin da ake kara damuwa akan abin da ake tunanin shugaba Donald Trump ka iya aikatawa a cikin 'yan kwanaki da suka rage masa ya sauka daga mulki. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta faɗa a jiya Juma'a cewa ta tambayi wani babban jami'in soji a ma'aikatar tsaro ta Pentagon game da matakan da za a iya ɗauka na hana shugaban kai harin nukiliya. Tunanin yiwuwar hakan ka iya faruwa shi ne ya sa Pelosi da wasu shugabanni a ƙasar ne suka fara tunanin tsige shugaba Donald Trump daga mulki, duk da cewar sauransa 'yan kwanaki ƙalilan ya gama wa'adinsa a ranar 20 ga watan Janairu. Ta ce, da wannan safiyar na yi magana da shugaban haɗin gwiwa na kwamitin manyan hafsoshi Mark Milley, inda muka tattauna akan hanyoyin takawa shugaban mara tabbas mulki daga ɗaukar matakan soja da kuma samun lambar nukiliya da kuma damar bada umarnin kai harin makaman nukiliya. Pelosi ta rubuta a wata wasiƙarta da ta aikewa 'yan uwanta 'yan Democrat a majalisar wakilai. Sai dai da yammacin jiya Juma'a, kafar labarai ta NBC ta faɗa cewa Pelosi ta faɗa wa 'yan uwanta na Democrat cewa an ba ta tabbaci akwai matakan kariya da za su hana Trump daga duk wani yunkuri na bada umarnin kai harin nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, shugaban ƙasa mai jiran gado Joe Biden ya sanar da sauyi mai tsarkakiya akan dabarun bada rigakafin coronavirus da zimmar sake sauran zubin rigakafin ba da ɓata lokaci ba. A halin yanzu ana rike da rabin allurar rigakafin da ake bayarwa sau biyu, saboda duk wanda aka yi wa allurar a farko ya samu tabbacin zai samu ta biyu a cikin makonni 3-4 nan gaba. Biden yana ganin ya kamata gwamnati ta daina maida hannun agogo baya wurin raba allurar rigakafin, saboda a samu zubi da dama ga Amurkawa a yanzu, inji mai magana da yawun kwamitin karɓar mulki na Biden TJ Duclos a wata sanarwa. Rashin raba isasshen rigakafin ka iya jawo jinkiri wurin bada allura ta biyu. A Burtaniya kuma, ƙasa tana nan kulle yayin da cutar ke ƙara ta'azzara. Za a iya danganta wannan batun da sabuwar nau'in coronavirus da ke yaduwa cikin gaggawa. Wannan sabuwar coronavirus ta shiga ƙasashe da dama, ciki har da Amurka. A ƙarshe, rahotanni a wannan mako na kalaman wani babban jami'in sojan Habasha cewa jami'an tsaro daga makwabciya Eritrea sun shiga rikicin yankin Tigiri da ke arewacin ƙasar ya samu tabbacin jami'an Amurka da ma wasu masu sa ido na ƙasashen waje da suke faɗin wannan magana makonni da suka shuɗe bisa shaidar taurarin ɗan Adam. Gaskiyar wannan batu ita ce, tun daga farko dukkaninmu muna sanye da Eritrea na da hannu a ciki. Kana shigar Eritrea ba ta yi bane domin gyara, inji a White World Markel, wani shehun malami masanin tarihi da kuma nazarin ci gaban duniya a Jami'ar Queen a Kingston da ke jihar Ontario a Canada. Tun da farin rikicin a arewacin Habasha a cikin watan Nuwamba, gwamnatin tarayya da gwamnatocin Eritrea sun musanta cewa dakarun Eritrea suna shiga cikin yakin da ake gwabzawa a Habasha.
Kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya.
Sauraro barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Kanawa
alaikun jama'a, da fatan an wayi gari lafiya. Sarfilu
baba,
ya aka tashi?
Alhamdulillah, ya muka ji kuma da abubuwar ke faruwa a kasar mu?
Wallahi alhamdulillah, ba abin da zamu ce sai dai godiyar Allah kawai. Sai dai
to Allah ya kawo mana karshen shi.
Sai dai wannan wakar da ke bugawa ta a shashayi, ai da masu kallo da gani da sun ga yadda ake rawa a shashayi.
Me kake son ka faɗa kenan?
A ni ne ba ce komai ba, da ce dai da masu da video ne ana gani da an ga yadda ake rawa a shashayi.
Kai a shashayi shayi fa ba wai.
A to ai ba komai a dai shashayi din.
Eh, babu wani shayi, ai ba wani abin laifi bane da shi. Shayi abin ne kyau. Ni kaina da ganin masoyin shayi ne, ina shan shayi sosai da sosai.
Allah sarki, Allah sarki, ke sa ka iya rawan shan shayi?
Ha, mun zo gurin, an zo gurin, an zo gurin. To sanna baba.
To sai dai yau, sai dai yau mazaje ne a gidan.
Haka.
Ka san batu da mazaje ba kowa ke son ya ji ba. Wato shi wannan yadda aka yi shi da matarsa ce suna a gida. Ita abin da ba ta so ta ji ana mazaje, maza garin dutse, maza.
To ai kamar bayar da girmamawa ne ga mutum, aika kira shi irin wannan sunan, wato ya cika namiji.
To ita wannan ba ta so akwai randa ta taba mai kajeji a kun kai sake fadan maza garin dutse a gaban ta. To da ya hadu da abokin sa sai abokin ya ce maza zai je garin dutse da ya juya ya ga ya hangota ta zuba mai ido ya ce da ya kare cewa ya ce maza ya ce maza garin kwaki
alan liva
to shi dai irin da yau yawa
na fahimta na fahimta
aha to balan sarfilu mun tashi akwai wasu ƴan taya murna na aure na san kai ma akwai wani a hannunka
eh akwai guda a hannuna wanda
to bari mu fara da wannan sai kai ma ka zo da naka to wannan gayyata ce na zuwa daurin aure daga Malam Nuhu Babaji Dajin General Manager Bauchi State Cooperative Federation na ƴaƴansa guda biyu da suka hada da Farisatu Nuhu Babaji da kuma Khadija Nuhu Babaji da ake kiranta Ummi wanda za a yi a yau Asabar an jima kadan kenan da hantsi da misalin karfe 10:11 a kofar gidan dawakin Dajin a garin Dajin to Allah ya bada zaman lafiya da kuma arziki
amin summa amin to ga wani sakon ma na daurin aure shi kansa wani daurin auren a yau ake yansa wato muna taya murna ga iyalan Alhaji Bello Altina Argungu Bangon Kabi da iyalan Alhaji Usman Idris Koko wato sai ga yace daurin auren ƴaƴan su Najatu Bello Altini Bangon Kabi da angonta Faruk Usman Koko da za a yi a yau Asabar da karfe 2:30 na rana a gidan Bangon Kabi Sabuwar Abuja Argungu to baba sai mu ce Allah ya sa ayi lafiya ya kuma ba su zuriya daye ba
amin summa amin to daga karshe sai kuma wato tayi murna kenan ga iyalan Dikko karkashin jagorancin Ustaz Armiyau Idris Dikko a Kumasi na daurin auren Tanimu Muhammad Dikko Farin Zaki kenan da amaryarsa Zainab Abdul Jabbar Z Baby wanda za a daura gobe Lahadi a unguwar Sawaba kana za a yi liyafa a Sawasi Community Center a birnin Kumasi kenan duddai da waɗannan auratayyan da waɗanda aka yi ma bamu da labarin su don Allah ba da zaman lafiya
amin ya Allah
to bari mu shakata da wannan faifan
sai kuma gaishe-gaishen sakon a bari ya huta ga masu rarrukowa ba.
Haka.
To, masha Allah. To, da farko dai ga wani sako da Muhammad Salisu, wasu Muhammad Salihu Kaura na mu da Zamfar ya aiko. Wato, da farko dai ya ce yana daga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. To, gaba dai muna amsawa. Sai kuma gaisuwa ga Sanatu Sabi Ya'u Kaura da Honorable Abdullahi Yahaya Kaura da Hafiz Balarabe Gusau da ɗan baban Husra Gusau da Alhaji Mele Yusuf Ali da Nasiru Sabo Gusau da kuma Muhammad Shehu Mararraba Rukuni ne. Sai kuma Usman Manika Mai Ruwa Road Tuntuwa da kuma Abubakar Kawu Girgira. Sai kuma Murtala Angon Daura. Kai a cikin gashe-gashen nasa ma ya ce da kuma daukacin majalisar shayi da ke masallacin Juma'a na biyu Kaura na Moda da fatan sun gudanar da shagulgulin bikin sallah cikin koshin lafiya. Wato wannan ka ga wata majalisa ce da su, ya kamata in shiga majalisar nan ba? Ba
eh, kai da chairman.
A'a, ya
kai da chairman majalisa, an nada maka
ba kungiya ta ba komai ba. Bari su je ka je da za ku kare da su. Ni dai ina neman a bani wato abinda ake cikewa.
Koda wakili ne.
Yawa, koda wakili ne na ku.
To shi ke da
tayi kan ai abu ne mai muhimmanci ka.
Allah sarki. To bari ni ma in shigo da wannan gaisuwar da ta fito daga Babawo Mato mai addu'a a jihar Katsina kenan. Ya ce bida bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa na zumunci zuwa ga da farko Ahmadu Rabe Enduna da Abdullahi Laki Funtuwa da Abdulaziz dan Boga mai addu'a da kuma Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa da Muhammad Babalala Kabaru sai kuma Murtala Ibrahim Zangon Daura da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Lawal Sadi Daura sai kuma Shamsuddin Muhammad Kargi da Muawiya Musa Musawa sai kuma Fa'ilu Dallaji Mahuta da Abdullahi Turumbaga ya ce da Grace Alheri Abdu da Murtala Faruku Sanyinna da Baba Yakub Makiri da Sarki bai ce Sarki Chai ba da kuma Sarbilu Hashim Kumar.
To baba, ga wasu kuma yan gaishe-gaishe. Wato gaisuwar mu ta farko ta je ga Halad Musa Mele, wato Honorable Halad Musa Mele da kuma Honorable Daniel Inuwa gidan Shanu da ke Dorayi a Kanan Dawo, sai kuma Bashir Tahir Danbacin Gumel, akwai kuma Manira Uba Gumel, sai kuma iyalan mai girma dan makoyan Gumel Alhaji Hashim da suka da Malale da Zulai da kuma Gadatu, sai kuma Hajiya Uwani da aka fi sani da Mami, da fatan sun ji kuma sun waye gari lafiya.
To, akwai wannan gaisuwa kuma da ya fito daga Aliko Auta Kafinta Yalwa gindin akwati barikin Ladi jihar Filato. Ya ce da Allah fila a bari ya huce ku yi kokari ku isar min da wannan gaisuwa zuwa ga abokina Ibrahim Musa Wada da JT Love wato JI Kaduna kenan da kuma 001 Rabo Muci Planning a Chiba gidan akwati, sannan kuma da Adama baban gida Ayiku Planning gindin akwati da kuma Mahmud dan Yarbawa makanikin mashin gindin akwati da Abbas Lawal mai shago Yalwa da kuma matana Maimuna sai kuma Alhaji Ali Maiduguri daga nan birnin New York wani mai sauraren sashen Hausa da murya Amurka ne wanda ya kwashe sama da shekaru 40 yana sauraren murya Amurka kuma yana sauraren shirin a bari huce da kuma Alhaji Lukman Abbas wato shugaban Lux Spring Water kenan da kuma Malam Zakariya mai aski a birnin New York.
Har da ya'ya cikin kunci yau da
sai kuma sakonnin gaishe-gaishe da suka fito daga wato Isuhun Dila Faki jihar Kaduna. Na farko ya miƙa gaisuwarsa ga mai martaba sarkin Faki hakimin Faki Alhaji Jafar Aliyu da mai martaba sarkin Hausawan garejin Olade Alhaji Rabi'u Gora da Alhaji Muhammadu Kwasau Faki da Alhaji Dahir Danju Faki da Gali Siraja Faki da Inuwa Lawal Faki da Alhaji Bashir Faki da magaji Gadan Kaya Faki da Abdullahi Ariyalla Faki da al'umma garin Faki jihar Kaduna baki daya. Yau wani sai in ce ai gwanna mu ci al'umma baki daya to dai da fatan dai dukan wanda aka miƙa gaisuwar da su sun ji lafiya, kuma wanda ya aika da wannan sakon shine Isuhun Dila Faki a jihar Kaduna.
To madalla a gaida Isuhun Dila. Sai dai ka san irin wannan wato inkiya da ake ba matasa wannan kasan ba kasafai ne, wato aiki ya kamata a yi riko da shi ba, saboda akwai wani wuri da mutum in ka kai baka da bukatar irin waɗannan sunayen. Wato wani labari ne da na samu shine ina irin a makaranta akwai wani da aka samu mai gudu. Ka gane shi gudu yake a makaranta, wato duk yanda aka za irin tsere
an san shi wajen gudu, wato ake cewa kamar ya ci kafa kare ko
shi ya fi karfin kowa ne. Sai yasa akwai waɗanda kan ce masa akuya, akwai wanda ke ce kan ce masa kare, saboda irin duk yanda aka tashi sai ya wuce mutane. A kwana a tashi ya zama da tijo
tofa
har aka yi masa dadi. To shi ne wani tsohon abokinsa da suka yi karatu daga nisa sun je wurin wani taro ne, aka ce ai ga mai martaba sarkin kaza kaza kaza, aka ambaci sunan shi. Shi wannan sai ya ji sunan kaman ya so ya sani, amma da ya leka sai ya ce ah wannan ba akuya ke dan ba.
Ya rabba namun ta kaka, ya rabba namun ta kaka, kai maza ku bare na mata, kai maza ku bare na mata, mata ya jira mun ne shi, mata ya jira mun ne shi, so son ka ye mu mata, 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 so son ka tishe mu mata, so son ka shashe mu mata, almoka jirma almoka jirma gaida mata.
Wato shi bai gara wannan ba, bai gara wani ba baba.
Eh to a ba yana kiransa akuya bane, amma sai wato yawa
na fuskanta, amma duk da yake dai suna ne na da tun da aka taso aka sani, amma an ka gara wani an kai wannan girman to
to ai saboda ya ƙara tabbatar da wanda ya sani ne, don an yi shekaru ba a duba.
To tabbas ko ya sha duka a ci ga dogarawa
gwaregwa a abokinsa da ya kawo sa wurin wannan taron sai ce da Allah ku tafi, tun baka bari dogara su tara mu gajiya ba
a kware ku su tara mu gajiya
ya ja shi suka tafi
ai ba a wasa da wannan
yawa.
Lani marhaban da zuwan baku, lali marhaba lali marhaba lali ajnabi babo zuciya na kai sabo, so da shakuwa bai musaltuwa soyayya sabo ne mai asali, ajnabi babo zuciya na kai sabo, so da shakuwa bai musaltuwa. ka da mulna wallaka yi mata ga gidanka yi zama ko a ina ba kazanta
ice ne zarmu ne shi yasa nazar ce mata
jalla ne godiya
waye Allah baba to din da yake dai tsaye da ni kai na to zan wuce ba wai nayi niyyar shigowa wannan shiri bane don mi ba da na to maka da labari to amma idan zan sake dawowa na alƙawari zan to da labari sai mu zo mu bada labari
alƙawari kaya
to haka dai aka
alƙawari kaya
haka dai aka
kai riga ka dau alƙawari
to masha Allah
masu sarari za su zuba ido su ga abin da zaka zo musu tsarbar da zaka zo musu da ita
to nan jin binciko labari ko kuma nace su masu sauraron su aiko da labaransu ta email din mai yanda suka saba aikowa to ni kuma sai in samu wanda zabo inda ke ni ba ma abocin labarai ba ne sosai ba amma da yardar Allah idan suka aiko za mu kawo muku baba to kaga ko da na kawo wani wasu ne to na cika alƙawari kenan
namiji bun san fa juna to malam Zarfino ga Balaba Juli tana daga mana hannu lokaci ya riga ya kawo shi sa a madadin
Sarfil Hashin Gumel
Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama insha Allah sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri a huta lafiya assalamu alaikum
shan shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku